crown king is he who scares the mainstream royalty with his thunder sound thing. So cutting off my sprained ankle won't stop me. However, what's the best thing to do in wrestling when the ring got you? How I can't get old in a kick, a murder king, punta, 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 punta. Kowache kid on a how nina gun, who punta, who punta, who punta, who punta. How I can't get old in a kick, a murder king, punta, 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 punta. Kowache kid on a how nina gun, who punta, who punta, who punta, who punta. How I can't get old in a kick, a murder king, punta, 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 punta. Kowache kid on a how nina gun, who punta, who punta, who punta, who punta. Da furen Allah da yafi karfin bayi kin kunta sarkin bayi sarka wuya hannaye da kafafu amma mun ki mu hakura wahala ya dafa mu akwai wasu abokan da ma jaraba ya raba mu amma yanzu mun shirya dan saraba ya hada mu wasu ba su da rai dan addaka ya raka su mu da muke a rayukan hakika mun gada su place above haters ubangiji ya daga mu yanzu muna da genti kuma babu mai taba mu mai taba mu blessed by God nobody is gonna touch us yes I are Tyler's man speaking young cuz no I kill his heel when the dunduniyar kafa just aiming up high zuwa duniyar sama na fi karfin mulkin mallaka I'll make pounds eh a turmin na daka how I can kido di nake kamar king kunta 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 kowace kida na hauni na gan hukunta 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 how I can kido di nake kamar king kunta 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 kowace kida na hauni na gan hukunta 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 how I can kido di nake kamar king kunta 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 kowace kida na hauni na kan hukunta 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 king kunta yeah I'm a slave to my thoughts I ain't never giving up on the brave that I fought till the day I bury him in the grave that I dug I'm Frank Ocean measured by the waves that I bought ai da ni kake nema ka yi collab ka kira BFS din kuka shirya da ogajo ko kuwa duk wani guy daga office real rappers here I am on yaye daga rubbish in babu battery ai ko agogo kan huta amma banda kokol wanda yafi na urar computer mai iya ziyartar yanan gizo gizo will soon be a coach by a sumorinho simple kama a e o u a kar ku fasa sa ku zari zo mu je dan mu faranta ran masu yin mu da mudan suka ga mu na san za su ba mu kudin mu hawa kan kido di nake kamar king kunta 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 kowace kida na hauni na kan hukunta 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 hawa kan kido di nake kamar king kunta 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 kowace kida na hauni na kan hukunta 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 hawa kan kido di nake kamar king kunta 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 kowace kida na hauni na kan hukunta 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 jiwana sai guys